Soyayya ta zama zabi na zuciya mukin gani ko ba kulliya ki shiga rai kin yi kwanciya cikin gida ko a dandali gare ni kin zama tuzali kaunar ki ta zama tubali abin gini bisa hankali da ce da ke na yi farin ciki ba ni da sauran bakin ciki inda na same ki mallaki ta san na samu arziki maso da ni kusa da zuciyarki na kankame an zamo jiki Nahi ni soa soyayyarki ina cuta ba ni da magani sai sanki warakata na a cikin kulawarki rayuwata na tafiya cikin takiya numfashi na motsi da motsinki ajalina ma sanin sana gwinki kaman nina sirriki dai sun zama nakiya na kallona sai a gano kaman ninki har sunana yanar ke cikin nakiya tarihina cikin bakin sai ke ce idan ba ke to ba ni a duniya taurarwa ta ke ce ki sarauniyar mata ce tafiyar ki ma ta ado ce zuciya ta aikin sace mai ado kamar dawinsu warin ki aikin fisu kece guda a cikin su an ganki an bar tasuwa ki sani ina kaunar ki sallan ina kishin ki ban so a ma kalle ki sai zuciya ta yi rakiya ki kula da kanki da Allah in kin ki zan miki kulla to kar ki sana wahala kirki ni so dan Allah inai miki fatan khairi ki rayuwa mai tsariya ki zamo cikin annuriya da farin ciki mai kariya dan kin saka ni sururi kawanar ki ta zama jariya a gare ni ba da buriya sabin ki ne alkhairi